Sashen Hausa na Murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 25, 21, 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da Numar da kuma Dalal dukkanin su a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da ake so akan adireshin mu na voahausa.com. Assalamu mu assalamu alaikum barkamu da yau ranar Lahadi 20 ga watan Agustan shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu ku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
To Sarfilu, kimanin mutane 40,000 ne suka yi dafifi bisa titina a birnin Boston jiya Asabar domin gangamin adawa da na masu ƴancin faɗa albarkacin baki. Gobe Litinin karan farko cikin shekaru 99, Amurka za ta fuskanci hasufin rana, wani abin da ya tsima wato Amurkawa baki daya. Kana hukumomin Afirka ta Kudu sun ba uwar gidan shugaban ƙasar Zimbabwe Grace Mugabe kariyar diplomasiya da ta ba ta damar komawa gida yau Lahadi bayan hana ta fita bisa zargin gallazawa wata mai tallata hajar kamfanoni.
To kanin labarin kenan aka ji. Bayan dawowar shugaba Buhari daga jinya a London, kowane fata 'yan Najeriya ke yi wa shugaban?
'Yan Najeriya su ne masa fatan alkhairi tun da kaga an dawo an yi murna, yanzu inda nake da kai ji kake mutane suna cewa oyoyo oyoyo, 'yan Najeriya fata na gari suke masa dan alkhairi, shi za su ci gaba da yi.
Haka kuma an ayyana karamar hukumar DAS a jihar Bauchi a matsayin wadda ta samu nasarar samar da makewayi da hana bayan gida a waje.
Sai na yi wa Allah godiya, da kuma yi wa UNICEF da DFI godiya da suka zo suka taimaka maka da wannan abu. Ya zama na wannan karamar hukuma a cikin ƙasar nan ma gaba ɗaya ita ne ta biyu a yin wannan abu.
Haka kuma za ku ji rundunar 'yan sandan jihar Ogun ta kama wani limamin Kirista da sayan ƙananan yara biyu da aka sace domin yin tsafi. A wajen wani bikin gargajiyar aka gudanar a jihar Osun, wani basaraki Onu na Ife ya yi kira ga inganta al'adun gargajiyar cigaban ƙasa. Za mu kawo muku maimaitar shirin duniyar Amurka na Mahmud Lalo, amma duk wannan sai kun ci ga kun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Kimanin mutane 40,000 ne suka yi dafifi bisa titina a birnin Boston jihar Massachusetts jiya Asabar a wani gangamin hamayya da na masu gangamin ƴancin faɗa albarkacin baki da ya haɗa kan masu tsatsauran ra'ayin 'yan mazan jiya da kuma 'yan zanga-zanga da masu jawabai. Jami'an birnin sun yi fargaban cewa kishiyoyin gangamin za su rikide su haifar da tashin hankali kamar irin wanda aka yi a ƙarshen makon da ya gabata a Charlottesville jihar Virginia da ya yi sanadiyar mutuwar mutane. ‘Yan sanda sun kama mutane uku jiya Asabar ɗin a wajen zanga-zangar bayan da wato mutane 27 a wurin zanga-zangar bayan da masu gangamin ƴancin faɗin albarkacin bakin suka kammala gangaminsu. Masu gangamin hamayya kuma suka fara watsewa suna tururuwa kan titina kusa da fitaccen wurin shakatawar birnin da ake kira Boston Common. Dubban mutane da suka yi zanga-zangar adawar sun mamaye masu gangamin ƴancin faɗa albarkacin baki da wata ƙungiya da ke kiran kanta ƴancin faɗa albarkacin baki ta Boston ta shirya gudanarwa tun a watan Yuli. ‘Yan sanda a cikin shirin kota kwana sun yi fito mugama da masu zanga-zanga adawar yayin da suke ƙoƙarin ganin dukansu sun nufi wuri guda. Ba a sami wani tashin hankali ba dai a wannan gangami na Boston. Ko da yake an nuna hotunan bidiyo a tashoshin labarai inda ƙungiyoyin masu zanga-zangar adawa da dama suka riƙa yi wa mutanen da suka sanya hular goyon bayan Donald Trump ƙawanya, suna yi musu kalaman ɓatanci. Jami'an tsaron ƙasar Spain suna gudanar da bincike a garin Ripoll da kuma Menlleu yau Lahadi a yunƙurin kama direban da ya rabka motarsa kan gungun mutane da ke tafiya da ƙafa makon da ya gabata. ‘Yan sanda sun killace hanyoyi a wurare da dama da nufin kama Yunus Abdul Yaqub ɗan shekaru 22 ɗan asalin ƙasar Morocco da suke kyautata zaton shi ne kitsa harin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 13 da kuma raunata sama da 100. Hari makamancin hakan da aka kai bayan ɗan lokaci a garin Cambrils ya kashe mutum guda yayin da kuma shida suka ji rauni lokacin da wata mota ta kutsa cikin mutane kafin ƴan sanda su harbe su kuma kashe mutane biyar da ake kyautata zaton suna sune suka kai harin kafin su arce daga motar. Banda Ali Abubakar Yakub ana neman waɗansu mutane biyar kuma da suka hada da wani limami mai suna Abdulbaki El-Sati. Hukumomi sun hakikanta cewa shi El-Satin shi ya cusa waɗansu daga cikin waɗanda suka kai harin tsatsauran ra'ayi. ‘Yan sanda sun riga sun kama mutane hudu da suke kyautata zaton suna da hannu a wannan hari. Iraki ta kaddamar da wani farmaki yau Lahadi da safe da nufin sake kwace Tal Afar wani gari da ke gabashin Mosul daga hannun mayakan IS. A sanarwar da aka yayata a tashoshin talabijin, Prime Minister Hadi Al-Abadi ya shaidawa masu mamayar da cewa ku yi saranda ko kuwa ku mutu. Rundunar sojin ƙasar Iraki ta kiyasta cewa kimanin mayakan IS 2000 ne suke mafaka a Al-Afar. Dakarun haɗin gwiwa sun ƙara ƙaimin hare-hare a garin kafin kai hari ta ƙasa, abin da ya tilasta wa dubban farin kaya da ke wannan wuri ƙauracewa garin. Tal Afar dai na ɗaya daga cikin yankuna na ƙarshe da Iraki da har yanzu ke ƙarƙashin ikon mayakan IS bayan ƙwace birnin Mosul da ke tazarar kilomita 80 da babban birnin ƙasar a watan Yuli. Ba kamar Mosul ba, galibin waɗanda ke garin ‘yan Sinni ne. Ana kuma kyautata zaton mayakan Shia za su yi tasiri sosai a neman ikon Tal Afar ɗin da ya kasance gida ga resu da kuma dama. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gobe Litinin 21 ga watan Agusta, karan farko cikin shekaru 99, Amurka za ta fuskanci hasufin rana, wani abin da ya tsima al'ummar ƙasar. Ƙwararru sun shawarci mutane su sa tabarau na musamman domin kare idanunsu kafin kallon hasufin. Sai dai kamar yadda wakilin murya Amurka Ken Farabo ya ruwaito, samun madubin ya zama wani jan aiki. Sarah McKnight ta yi tafiya tsawon kilomita 160 domin neman abin da ya zama da wuyar samu a ko'ina a tsakiyar yammacin Amurka, wato tabarau ɗin nan na musamman da za a iya amfani da shi wajen ganin hasufin ranar gobe Litinin.
Literally before we even pulled into the blocks, they were telling us they were gone, they were gone.
Ta ce tun ma kafin mu tsaya a bakin kofar shagunan suka gaya mana sun kare. Bukatar tabaran dai ya sa kasuwar ta bude musamman a shafin internet, inda a halin yanzu nan ne kadai mutum zai iya samun wannan tabarau ya saya.
All stores are sold out. There is very little way to.
Ta ce sun kare duka a dukan shaguna, babu wurin da zaka iya samu ka saya a halin yanzu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. To madalla, magoya bayan shugaban Najeriya Muhammadu Buhari sun yi murnar dawowarsa gida daga jinya a birnin London. Kuma ko menene fatansu ga shugaban? Ga wakilin murya Amurka Abuja Sale Shehu Ashaka da wannan rahoton.
Dawar shugaba Buhari Najeriya bayan shafa fiye da kwana 100 ya zo magoya bayansa cikin farin ciki, inda masu hamayya da shi ke ganin da sauran rana a kaba. Duk da ma waɗanda suka yi zanga-zangar kira ga shugaban da ya murabus na alakanta dawar shugaban da sakamakon matsin lambar tasu ne, shin shugaba Buhari ya samu watsakewa don ci gaba da mulki? Ɗaya daga hadiman shugaban a siyasa, Umar Waziri Kumu, ya ce tabbas shugaban ya samu lafiya.
To, baba ya jirgi ya tsaya, baba ya sauko da kafansa, ya zo ya gaisa da mutane, ya shiga mota daga airport har cikin villa, lafiyarsa ta karu. In ka gan shi, ni na gan shi, na gaisa da shi, mun gaisa, ya tambaye kana lafiya ne, cikin lafiya, jikinsa ya yi kyau, alhamdulillah. ‘Yan Najeriya suna yi masa fatan alkhairi tun da kaga an dawo an yi murna, yanzu inda nake da kai ji kake mutane suna cewa oyoyo oyoyo, ‘yan Najeriya fata na gari suke masa dan alkhairi, shi za su ci gaba da yi.
Duk da lafiyar da shugaban ya samu ba za ta yi tasiri ba idan ba kawar da masu yi masa zagon ƙasa yi ba, shi ne ra'ayin wasu daga magoya bayan shugaban.
Sunana Kabir Ibrahim, Katsina State.
Muna da bashi shawara akan ya za a gyare-gyaren matsalolin da aka fuskanta a cikin tafiya. Muna tunanin ya za a kawo gyara a kacin irin matsalolin da suka fuskanci baya na al'umman mutane da ake. Na farko mutanen da suke tare da Buhari. Ni ina da masaniya 95 daga cikin su wa'azi sun fito daga PDP ne kuma su ke cin gajiyar wannan tafiyar ta shi hayyin kuma su din ba wai sun tsaya akan tafiyar hayyin suna tare da APC bane ba suna can kuma PDP suke mai aiki suna da cikin inuwa APC ne amma kuma PDP suke mai aiki dan haka abinda muke fata oye canje-canje mai ma'ana a kasan nan.
Sunana engineer Yakubu Kasim Yakubu, ana ce min Yakubu Yax, handle ɗina kenan a Facebook. Wannan tsaro alhamdulillah mu mun ga canji anan saboda kamar duk mutumin da ya fito daga bangaren arewa maso gabas zai bada shirin wannan kuma ka gani mutumin arewa maso gabas ne. To maganan wutar lantarki shi dai kan gaskiya da sauki amma muna kyautata zaton Allah yadda kafin gwamnati nan ta kare abubuwa za su za a samu ci gaba.
Shin shugaban zai amsa kiran masu sanye garan bawul ko kuwa a'a? Magoya bayansa dai da alamu ba su gaji da jiran tsammani ba. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Nigeria.
To a gai da Sale, hukumomin DFID da kuma UNICEF sun ayyana karamar hukumar DAS a jihar Bauchi a matsayin wadda ta samu nasarar samar da makewayi da hana bayan gida a waje. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad na da ƙarin bayani.
A wani takaitaccen biki da aka gudanar wanda babban sakatare a hukumar raya karkara da tsaftar muhalli na jihar Bauchi Alhaji Garba Muhammad Magaji ya jagoranta. Ya ce karamar hukumar DAS din ta fice ne a fannin hana yin bayan gida a waje.
Wato abinda wannan project ya tabbatar da cewa duk wani local government da muke wannan aiki kowane gida an sa mutane sun samar da makewayi a gidajensu. Sannan ita kuma project din da gwamnati ya samar da makewayi a makaranti da asibitoci da kasuwanni da motor parks. Dama inda ake samun matsala kenan. Misali bako ya zo yana matsayi ya sauka a motor park ba inda zai kira sai ya je waje ya je wanda kuma ultimately ko kuda ko ruwan sama zai iya jawo in ya zo da wani cuta a jikinsa zai mai da shi inda mutane suke shan wuya. Akwai doka da daman local government suna da shi na hukunta mutane in sun yi misali wanda ya keta doka ya je bayan gida. Akwai dokan kai dai an bar shi ne kawai ba amfani da shi. To zo wannan project din mun farfado da wannan dokan kuma duk kananan hukumomin da suke aiwatar da wannan aiki su runguma cewa za su fara hukunci da wannan doka din.
A nasa jawabin a madadin gwamnan jihar Bauchi, sakataren gwamnatin jihar Bauchi Alhaji Nadada Umar ya bayyana godiya bisa wannan nasarar da jihar Bauchi ta samu.
Sai ne wa Allah godiya da kuma yi wa UNICEF da DFI godiya da suka zo suka taimaka maka da wannan abu. Ya zama na wannan karamar hukuma a cikin kasan nan ma gaba daya ita ne ta biyu a yin wannan abu. Ka san shi bayan gida barkace akwai cuce-cuce da yawa da yake jawowa. To kaga an kare wannan. So wannan babban abu ne an yi ne don duk kananan hukumomi na Najeriya 774 su samu. Yanzu a yanzu da ake wannan ita ce ta biyu DAS. To cikin yiwuwar Allah yadda kuma kaga ga suka yi abin nan saboda su ƴan UNICEF da NDFI gaskiya sun nuna tsayawa a tsaye da gasken gaske kuma a shirye muke kullum mun ƙara ba su goyon baya.
Sarkin DAS Alhaji Usman Bilyamin Usman ya yi ƙarin haske kan nasarar da masarautar tasa ta samu.
Wannan kuma an cimma nasara tare da haɗin gwiwar su ma'aikata na jami'ai na ƙaramar hukuma da kuma masarautu waɗannan masu sarautunmu da masu unguwanni da dagatai duka sun tsaya sosai ganin kowa a unguwansa an tone a sakawai an kuma gyara wajen da mutane za su rinka yin bayan gida a gida ba sai an fita waje ba. To wannan shi ne abin da ya jawo nasarar wannan abu.
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahi.
A gai da Abdulwahab, rundunar ƴan sandan jihar Ogun ta kama wani limamin Kirista da zargin sayan ƙananan yara biyu da aka sace domin yin tsafi. inda ta bayyana shi ga ƴan jarida. Hassan Umar Tambol na dauke da ƙarin bayani.
Rundunar ƴan sanda ta jihar Ogun ta kama tare da gabatarwa taron ƴan jarida wani limamin Krista a harabar cocin da ake zargi da saye tare da karbar yaran da aka sace don yin tsafi. Rundunar ƴan sandan ta jihar Ogun tana zargin Pastor Samuel Babatunde, limamin cocin Travin da Seraphim Church, da sayen yara biyu da aka sace kana aka yi tsafi da su, da yake magana da manema labarai a cikin harshen Yarbanci. Pastor Samuel Babatunde a harabar inda an katono tare da zakulo gawarwakin yaran biyu da aka ce ya saya naira 50,000 kowannen su, ya musanta saye tare da yin tsafi da yaran. Yace gawarwakin da aka tono harabar cocin na alade ne ba na mutane ba. Pastor Samuel Babatunde yace ya turbude alade ne don ya kaucewa aikace aikacen shedan, sannan cocin ta samu zaman lafiya. Amma wanda ake zargi da satar yaran da sayarwa limamin cocin mai suna Jarmaya Ademola yace limamin cocin ya biya shi naira 50,000 ga kowane yaro daya da ya sace ya kawo mishi. Jarmaya Ademola yace limamin coci Pastor Samuel Babatunde ne yace ya kawo mishi yaran biyu akan naira 50,000 kowannen su, kuma ya kawo masa ya biya shi. Commissioner ƴan sanda na jihar Ogun Ahmed Ilyasu yace wanda ake zargi da satar mutanen ya tabbatar da ya sayarwa limamin cocin yaran.
On interrogation he confessed being a serial kidnapper and mentioned a prophet of a white garment church as the receiver of the kidnapped children. The floor of the church was dug as described by the first suspect, and parts strongly suspected to be human parts were dug out therein. We have commenced forensic investigation into the case, and I want to assure you all that no crime detected will go unpunished.
Commissioner ƴan sandan na jihar Ogun Ahmed Ilyasu yace a lokacin da ake binciken Jarmaya Ademola ya amince cewa shi kasaitaccen mai satar mutane ne, kuma ya faɗi sunan Pastor Samuel Babatunde da cewa shi ya sayi yaran da aka sato an yi gina a daben cocin kamar yadda mai satar mutanen ya yi bayani, kuma an zakulo sassan mutane a harabar cocin. An fara binciken masana don tantancewa. Ahmed Ilyasu ya ce ina tabbatar muku cewa duk wanda an ka samu da laifi zai fuskanci shari'a. Satar mutane musamman yara a Najeriya dai yana son ya zama ruwan dare a Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Duniya wani ta kasano, duniya gidan kashe amu, kowa ya kashe tano ya yi banna ga wani ya kashe ne rama. Duniya gidan kashe amu, kowa ya kashe tano ya yi zari.
To Allah ya kyauta a gaida Hassan. A wajen bikin gargajiyar da aka gudanar a jihar Osun, Basarake Oni na Ife ya yi kira ga inganta al'adun gargajiya don cigaban ƙasa. Ga Hassan Umar Tambol ya dawo mana da wannan rahoton.
Oni na Ife Oba Adeye Ogunwesi ya ce yana fatar cewa al'adun gargajiyar kasashen Afirka za su yi sanadiyar ɗaukaka tare da ingantuwar tattalin arzikin kasashen Afirka tare da ɗaukar darajar kasashen Afirka kansu a idon duniya. Oba Adeye Ogunwesi ya yi wannan fata ne a wajen bukin gargajiya na Osun Oshogbo da ake yi kowace shekara a jihar Osun.
The standard of Osun Oshogbo needs to be improved because it is a world heritage site. We all have to work together as a formidable team. It's a national treasure. It's a national asset for the entire Yoruba race. We can't leave it to Oshogbo people about that. We all have to work together. What we're doing here will dovetail to the festival in Oshogbo because we started here.
Oni na Ife yace ya kamata inganta bikin Osun Oshogbo saboda gadon majalisar dinkin duniya ne. Mu yi aiki baki daya don inganta shi. Mallakar kasa da kasa ne kadara ce ta al'ummar Yarbawa da ci gaban su. Ba za mu bar bakin Oshun Oshogbo ga jama'ar Oshogbo ba kawai dole ne mu yi aiki tare don ciyar da wannan buki a gaba. Oba Ogunwusi ya kara da cewa ya kamata a kara ingantawa tare da ciyar da bukin a gaba ta yadda zai samarwa jihar Osun da Najeriya baki daya kudaden shiga don habakar tattalin arzikin mu. Yace bukin ana fara shi a garin Ile Ifine kafin a wuce a birnin Oshogbo na jihar Osun. Daruruwan maza da mata dai yan asalin jihar Osun ne ke halarta wannan bukin na Oshun Oshogbo a kowace shekara. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida da Hassan. To jama'a, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma yanzu agogonmu na cewa karfe 11:20 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. A cikin shirin namu na wannan mako za mu tattauna ne kan irin kurar da rikicin Charlottesville na jihar Virginia ya bari, inda gwamza fada tsakanin masu ra'ayin ganin an fifita fararen fata da kuma masu adawa da su, lamarin da ya kai ga mutuwar wata matashiya ya kuma jikkata mutane da dama. Yau kan wannan batu za mu tattauna. Sunana Mahmud Lalo. To, abubuwa da dama dai sun faru tun bayan rikicin na Charlottesville na jihar Virginia. Amma wani batu shine yadda shugaban Amurka Donald Trump ya tunkari wannan matsala, inda suka ce ya sake komawa gidan jiya bayan da ya ƙara wanke masu fafutukar ganin an fifita farar fata da masu ra'ayin 'yan Nazi daga laifin rikicin Charlottesville da ya kai ga asarar ran mutum guda. A ranar Asabar din da rikicin ya barke, shugaba Trump ya ki fitowa fili ya ambaci sunan kungiyoyin da ke hankoran ganin an fifita fararen fata a lokacin da ya wa Amurkawa jawabi kan wannan rikici, ko da yake ya yi tir da rikicin.
We condemn in the strongest possible terms.
Muna masu Allah wadai da wannan mummunar aqida ta nuna kiyayya wacce ta tada tazuma daga kowane bangare. Wannan abu ya dade yana faruwa a kasar mu. Ba a lokaci na ba, ba a lokacin Barack Obama ba. Abun ya dade yana faruwa.
It's been going on for a long, long time.
Sai dai waɗannan kalaman ba su gamsar da Amurkawa da dama ba, ciki har da ƴan jam'iyyarsa, domin a ce wasu kamata yayi a matsayinsa na shugaban ƙasa ya fito fili ya kira sunayen ƙungiyoyin fararen fata da suke so a fifita su, waɗanda ake ganin su ne musabbabin wannan rikici, kamar yadda gwamnan jihar Virginia Terry McAuliffe ya faɗa yayin nasa jawabin.
And I have a message to all the white supremacists.
Ina da saƙon da zan faɗa wa masu ra'ayin neman fifita fararen fata da 'yan Nazi da suka shigo Charlottesville. Saƙona ba shi da wuyar fahimta. Ku koma gida, ba ma buƙatar ku a wannan yankin, kun ji kunya.
Waɗannan kalamai na gwamnan jihar Virginia sun ƙarasa aka yi ca a kan shugaba Trump, kan cewa ya nuna gazawarsa da ya kasa fitowa ƙarara ya ambaci sunayen waɗannan ƙungiyoyi. Amma kwanaki biyu bayan da tura ta kai bango, sai shugaban ya ce,
racism is evil.
Nuna wariyar launin fata shedanci ne, kuma waɗanda suke tada husuma manyan masu aikata laifi ne. Kuma 'yan daba ne da suka hada da kungiyar nan ta KKK da masu ra'ayin 'yan Nazi da masu ra'ayin neman fifita fararen fata da sauran kungiyoyi masu nuna kiyayya ga abubuwan da muke mutuntawa a matsayinmu na Amurkawa.
Tama waɗansu suna ganin kalaman na Trump sun makara, lura da cewa sai da ya ɗauki kwanaki biyu kafin ya kama sunan waɗannan kungiyoyi. Sai dai kwana guda bayan waɗannan kalaman, yayin wani taron manema labarai, shugaba Trump ya kuma yi wasu kalaman da wasu ke ganin wani yunkuri ne na sake wanke masu neman a fifita fararen fatar.
A gefe guda akwai gungu guda mara kyau, a gefe ɗaya kuma akwai wani gungu da ya shahara wajen tada husuma, wanda ya fito ba tare da izini ba, kuma cike da niyyar tada tarzoma.
Waɗannan kalamai har ila yau sun sake janyo cece-kuce, lamarin da ya sa 'yan majalisar dokoki da suka hada hadda 'yan Republican irin su Senator John McCain suka soki waɗannan kalamai nashi. Dr. MK Hassan ƙwararre ne a fannin kimiyyar siyasa da ke zaune a nan Amurka. Na kuma tattauna da shi kan wannan takaddama, inda na fara da tambayar shi shin ko me yasa wasu ke ganin tun farko shugaba Trump ya yi jinkiri wajen fitowa ya ambaci sunan ƙungiyoyin?
Abin da ya sa ya yi jinkiri, akwai magoya bayansa wanda ƙungiyoyi ne wanda suke da wannan ra'ayi, da kuma cewa farar fata sun fi kowane jinsi daraja. So wannan kungiyoyin suna bayansa sosai da shugabanninsu kamar David Duke. So shi yasa baya son ya Allah wadai da su din. Gaskiyar maganar kenan.
To Dr. kana ga kamar ina makomar Amurka lura da wannan abin da ke faruwa musamman da ya kasance yana da alaka da abin da ya shafi nuna warin launin fata.
To wannan abu ne da zai dau lokaci kafin ya warware aje inda wannan abu ba zai zama matsala ba. Kar ka manta kasar nan an je yakin basasa 1864 zuwa 67 akan araba kasar nan kudu da arewa akan maganan
bayi
cinikin bayi. Abraham Lincoln ya yaki ɗan kudu da general din da suka nemi a raba kasar.
A cikin bayanin ka dauko batun an yakin basasa a Amurka inda wani bangare yake su ya bangare daga Amurka wato ina ga jihohi 11 ne. Ina darasin da za a koya a nan idan ka danganta wani al'amari da abin da ke faruwa a Najeriya game da batun masu ƴan aware na Biafra?
To ai ka san yawanci abin da ya faru a tarihin Amerika da yawa yana maimaita kansa a Najeriya. So abubuwan da yawa na Amerika da babban darasi ne ma Najeriya ta koya. Ai managing din abubuwa a ci gaba da zama a matsayin kasa daya kamar yanda Amerika take fama da wannan, ka gane, ko kuma yanda Ingila take fama da Scotland, kullun ana maganan Araba. So shine darasin.
Dr. MK Hassan kenan. Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako, sai wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda suka yi ɗawainiyar kawo muku wannan shiri, ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
A gai da Mahmud, kafin mu karkare shirin ga giras ta dawo mana takaitattun labaran duniya.
Uwar gidan shugaban kasar Zimbabwe Grace Mugabe ta koma gida yau Lahadi daga Afirka ta Kudu, inda aka zarge ta da gallazawa wata mai tallata hajar kamfanoni da suka yi fice. Ministan harkokin hulɗa da ƙasashen duniya na Afirka ta Kudu ya ba uwar gidan shugaban ƙasar kariyar diplomasiya ne yau Lahadi, wanda ya kawo ƙarshen umarnin da aka bayar akan iyakokin ƙasar na hana ta barin Afirka ta Kudu. Uwar gidan shugaban ƙasar Zimbabwe ta sauka a Harare da mai gidanta ɗan shekaru 93 Robert Mugabe a jirgin sama na ƙasar Air Zimbabwe yau Lahadi. Ranar Lahadi makon da ya gabata ne Gabriela Angels, matar da ta yi zargin cewa Grace Mugabe ta kai mata hari, ta bayyana abin da ya faru da ita a shafinta na Twitter da hotuna da suka nuna raunuka da ta ce ta ji a goshinta da igiyar wutan da uwar gida Grace Mugabe ta buge ta da shi, bisa ga cewarta babu dai tabbacin lokacin da za a saurari wannan ƙara ko ma yiwuwar kai wannan ƙara gaban kotu. Kimanin mutane 40,000 ne suka yi dafifi bisa titina a birnin Boston na jihar Massachusetts jiya Asabar a wani gangamin hamayya da na masu gangamin 'yancin faɗa albarkacin baki da ya haɗa da masu tsatsauran ra'ayin 'yan mazan jiya da 'yan zanga-zanga da masu jawabai. Jami'an birnin sun yi fargaba da farko cewa kishiyoyin gangamin za su iya rikidewa su haifar da tashin hankali kamar irin wanda aka yi ƙarshen makon da ya gabata a Charlottesville, jihar Virginia, wanda ya sanadin mutuwar mutane. Dubban mutane da suka yi zanga-zangar adawa sun mamaye masu gangamin 'yancin faɗa albarkacin bakin da wata ƙungiya da ke kiran kanta 'yancin faɗa albarkacin baki ta Boston ta shirya gudanarwa tun a watan Yuli.
To madalla, masu sauraron mu da wannan kuma ka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe Litinin da misalin karfe 6 na safe a wajen Najeriya da Nijar wato karfe 5 a wajen Ghana, za ku jo su abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu wadda ta na gabatar da shirin da kuma Chubahiro Diodone wanda ya haɗa shirin ya ba da umarni, da ma injiniyan mu na yau Santos, ni Sarfil Hashin Gumil ke cewa sai mun sake haɗuwa. Assalamu alaikum.